Chilla boy on this one, yeah.
Enjoy life, it's cold.
Let's keep up on the game, ooh, yeah. IG give me that beat too, yeah. Mama na roka ma chan, mama na roka ma nan. Nde za mu ga mu, lalle babu batu. Na so in zama alaji, na so in tuka mutu. Allah nake famin roko, yeah. A ce muke jira, na Allah muke jira, badu muke jira, na Allah muke jira, ah muke jira, na Allah muke jira, badu muke jira, na Allah muke jira. Kaka gani ka zage ni, bar ganin kana da shi yau, lokaci ka dan gare ni, oluva in wuce rai ni. Kaka gani ka zage ni, bar ganin kana da shi yau, lokaci ka dan gare ni. Cause we dey do our thing, jeje. Don't need to rush, oh say jeje. Oluwa me, badura me. I want to make this money, money. Every day make her dey jolly, jolly. Oluwa me, badura me. I want to make this money, 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 this money. Mama na roka ma chan, mama na roka ma nan. Nde za mu ga mu.
Angellight.com.
Na so in zama alaji, na so in tuka mutu. Allah nake famin roko, yeah. Eh, a ce muke jira, na Allah muke jira, badu muke jira, na Allah muke jira, ah muke jira, na Allah muke jira, badu muke jira. Na Allah muke jira, wallahi ba mai iyawa. Allah ne ayi komai nawa. Kullin ni ma bazan canza ba. Ba ka tuna ni zan zama babba. Ko rabba na yi bande babba. Azuwa bai wuce a banza. Bai wuce a banza. God, we fight it on the road. We be chasing on the road. I'm a love it on the door. Yeah. God, now you give me all the joy. I like you bring you all the joy. I feel you all the pain. I tell me kejira, na Allah me kejira. Badu me kejira, na Allah me kejira. Badi me kejira, na Allah me kejira. Badu me kejira, na Allah me kejira.
Angellight.com.